نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudata tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na al-aqidatu tahawiyya na Imam al-Tahawi, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na shidda a wannan littafi. Idan ban manta ba, sati da ya gabata mun yi magana akan daga cikin aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a, imani da manzo sallallahu alaihi wasallam, imani da cewa shine yayi kowa cikin annabawa da kuma dukkan talibai na duniya baki daya shine zababban zababu na Allah madaukakin sarki, kuma manzo sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga duniya baki daya. Shine sai malamin ya ƙara jaddada wannan magana a ƙarshen maganar sai yake cewa wa huwal mab'uthu ila amatil jinni, manzo sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga ba ma mutane kadai ba, har zuwa ga dukkan dangi na aljannu, wa kafatul wara, da kuma dukkan wata halitta, yana dukkan dan adam, bil haqqi wal huda wa bin nuri wal dhiya, an aiko shi da gaskiya, an aiko shi da shiriya, an aiko shi da haske sallallahu alaihi wasallam. To anan muke so mu dan ƙara bayani sai mu ci gaba da yace al mab'uthu ila amatil jinni wa kafatil wara, an aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ne zuwa gabaki ɗayan aljannai. Wannan yazo a cikin ayoyi daban-daban na Al-Qur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka, aljannu sun ji karatu na manzo sallallahu alaihi wasallam, suka je suke ce ma ɗan uwansu ya qaumana ajibu da'iyallahi, suke ce musu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi, mun ji wani littafi wanda aka sauko bayan annabi Musa, kuma yana gaskanta shashi, yana gaskanta shashi. Daga ciki yake cewa ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, duka kaga wannan kira ne zuwa gaba, zuwa ga aljannu, kuma zuwa ga mutane baki daya. Kuma risala ta manzo sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda suke kawo shubha sai su ce ai manzo sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga yanki na Larabawa, ai ba zuwa ga duniya baki ɗaya ba, har zuwa kiyama aka aiko shi. To irin wannan shubha da wasu suke kawowa ita ce ko malam ita ma ba su amsa wa ila kafatil wara, sai yake cewa ayoyi sun zo a cikin Al-Qur'ani mai girma, sai yake bayanin su ɗaya bayan ɗaya, yake cewa inda Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira, ba mu aiko ka ba sai zuwa ga gabaki ɗayan mutane, bashiran wa nadhira, kana mai albashir kuma kana mai gargaɗi. Hakanan Allah yake cewa qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a, ka ce ya ku mutane ni manzo ne zuwa gare ku baki ɗaya, mutane da aljannu, hallo mutanen Larabawa da Turawa da kowa, tun daga zaman manzo sallallahu alaihi wasallam ila kiyamis sa'a. Hakanan Allah yake cewa wa uhiya ilayya hadhal qur'an li undhirakum bihi wa man balagha, hakanan yake cewa wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida. Haka nake cewa a kana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anjiri linnasi wa bashirin ladina amanu annalahum qadama sirgin inda rabbihim. Haka nake cewa tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Kaga wannan da yace tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Allah zai sauko alqur'ani sai aka ce liyakuna lil'alamina nazira, dan ya kasance gabaki ɗaya mai wa'azi ne ga talibai baki ɗaya. Kenan kaga ya gama ba Laraba kaɗai ba, ya gama dukkan duniya baki ɗaya. Wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad tadaw wa in tawallaw fa innama alaykal balag. Duka wannan suna daga cikin ayoyi da suke tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aka aiko shi ila kiyamin sa'a. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari, haka nan a cikin Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqitu khamsan lam yuqtahunna ahadun min al anbiya'i qabli. An ba ni abubuwa guda biyar, ba a ba wani annabi kahinni ba, ba a ba shi su ba, ba a ba wani annabi kahinni ba, tunda shi ne na ƙarshe kenan, ba a ba shi wannan abubuwan guda biyar da aka ba na ba. Na farko sai ke cewa an nusirtu bin ro'bi masira ta shahar, an ba ni cin nasara daga jin tsoro na kahin inje wajen abokin gaba da ta iya shi wata guda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kahin yaje wajen abokin gaban shi da wata guda da ya ci nasara a kanshi, daga ya ji tsoro an kare ka tsoron shi suke ji, wannan tsoron da suke ji kada yake ba Manzo sallallahu alaihi wasallam nasara, kahin ma iske su ta iya wata guda. Wannan kuma ya zo a wani yaki da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai suna ghazwatu daumatul jandal. Daumatu aljandal ita ba a san sunanta ba wannan gazuwa kin, saboda ba a gwamza ba, dawhala ma an taba jin sunanta. Daumatul jandal sunan garin kenan. Garin yana da tsakanin shi da garin Madina da hiya kwana 15 ce. Sunan garin kenan Daumatul jandal da hiya kwana 15 ce a leretur wata guda. Garin kuma zuwa Sham shi kuma tahiyya kwana 5 ce a leretur kwana 10. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji labarin ɗan wannan gari, idan mutane sun muto daga Sham za su zo garin Madina, waɗannan mutanen suke tare musulman da za su zo su yi hijira, ko su tare su musu kwace ko su kashe musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan kahin ayi gasuwan nan ta gaban mu, gara mu je waɗannan mutanen mu kare da su, gara a buɗe hanyar nan ya kasance hanya mai kyau ce tsakanin Madina da garin Sham, tunda su suke tarewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada runduna ta mutum 1000, ba mutane da aka dauka ba, mutum 1000 aka dauka a kama hanya, an tunkari garin kahin aje. Manzo sallallahu alaihi wasallam sun ji tsoron shi, kahin ma aje sun ji tsoro da aka je garin babu kowa hai dabbobi, kowa ya tattare kayan sun kulle, tunda suna kusa da Sham sai suka fada garin Sham da sauran garuruwa duka suka gudu suka bar garin. To wannan shi ke tabbatar da cin nasarar da aka wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kahin ya iske abokin gaba da tafiyar wata guda. Shi ne annabi yake bayani yake cewa wannan ni kadai aka bar shi, ba a ba wani annabi kahin ne ba. Sai yake cewa waju'ilat liyal ardu masjidan mutahura, kuma an sanya mini kasa ta zama masallaci kuma ta zama abin sarki na. Yanzu yau idan baka samu sallah ba, da ka zo nan in dai babu shimuda a saman kasa, in kabar sallah ka kai sallah ka ba wani zai ce ma ba ta yi ba, sallah ka ta yi, kana tahiyya ko cikin balaguro ko a ina ne, in dai sallah ta kama ka, in ka duba wani wuri mai kyau inda babu kazamta, kawai kasa ce, in kabar da sallah kai sallah daidai ne, kuma a wannan kasa in ka dawa ta kai daima ma kuma hallo ka samu sarki. Kenan kaga wannan abun guda biyu da aka manzala sallallahu alaihi wasallam, ba a ba wani ba kahin manzala sallallahu alaihi wasallam. Kasa ayi taimama da ita ayi arwalla, hallau kuma ayi sallah a samanta ba tare da abin shimfiɗa ba, duka wannan baiwa ce ta manzala sallallahu alaihi wasallam da Allah ba shi. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa uhillati liyal ghanaim, kuma an halatta mini dabbobi, wannan karamin dabbobin a baya akwai wanda ba halatta musu ba. Yake cewa wa uqitu shafa'a, kuma an bani shafa'a ceto wanda zan yi a ranar tashin kiyama, kowa ya tattaru yana neman ya za a yi a samu mahuta, ya za a yi hisabi, kowa ya huta an rasa yasu a yi tsiti a je wajen wannan annabin ya ce biya iya ba, a je wajen wannan ya ce biya iya ba, sai a ce a je wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ana laha ana laha, ni ne da ita, ni ne da ita, sai ya so ya faɗi ya sujada gaban al'arshin Ubangiji. A nan Allah madaukakin sarki ya sanya mai wasu kalmomi da zai yaba Allah da su, in ya so sai a ce mai tashi mai muceto a baka, sai maza su salama ya nemi ceto a zo a yi hisabi, yan aljanna su yi aljanna, yan wuta su je wuta. Wannan shi kaɗai shi ma aka bashi. Hallo yake cewa wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi kaffa aw amma. Maza su salama yake cewa daga cikin abin da aka bani na biyar din, duk mafi yawan annaban da suka gabace ni ana aika su ne zuwa ga mutanen su kaɗai, yan garin su kaɗai, amma ni kuma an aiko ni zuwa ga duniya baki daya. To wannan abun guda biyar su ne aka ba manzala sallallahu alaihi wasallam, ba a ba wani ba gayin shi. Haka nan hadisi ya tabbata cikin Muslim, manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-umma, wani ba zai ji labari na ba da abin da nazo da shi na Qur'ani, wani ba zai ji labari na ba a cikin wannan al'umma tun lokacin shi har zuwa ƙarshe, yace yahudiyyun ba yahude ne aw nas wala nasraniyin ko kuma ba nasari, thumma la yu'minu bi, kuma hallau yaki imani da ni alhali ya ji labari na, ya ji wannan da'awa ko bai imani da ni ba, manzon sallallahu alaihi wasallam yace illa dakhala an-nar, wannan babu wata makoma daga dashi illa gidan wuta. Kenan dukkan wanda yake kan addinin annabi Isa misali ko annabi Musa, manzon sallallahu alaihi wasallam yana zawwa, to wannan addinin naka zaka ajje sai ka bi manzala sallallahu alaihi wasallam. Yanzu baka dauko bible ba, zaka yi imani da bible cewa lalle littafin Allah ne injila ke, amma wannan take hannun su babu tabbas in ita ce ta asali, ita ce ta hakika, saboda sun sassauya abubuwa a tsakanin su. Kenan wannan ita babu tabbas, amma idan aka ce ma injila kai sai kai imani da injila, idan aka ce ma at-taura kai imani da at-taura littafin Allah ne. Yau baka dauki bible baka walakanta, yau baka dauki bible baka mi yanda kaga dama, a'a in kai haka ta kanyu akwai abin da ba sauya ba na banganin Allah, sai ka je ka samu zini babba wanda kuma yana iya kai ka wurci, saboda daga cikin imani da Allah sai ka imani da littattafan da ya aiko, su ne injila, at-taura da kuma alqur'ani. Kinan injila ba don ba addinin ba ne ba mu walakanta ta, a'a ban mu da incin wannan, ita ma dole mu imani cewa daga Allah ta zo, amma wannan wanda take hannunsu babu tabbacin cewa ita ce ta asali, amma injila dole ne mu imani da ita. To kana saman addini na annabi Isa ko annabi Musa, sai ka ji labarin manzo sallallahu alaihi wasallam ko wa'azi iske ka kai imani da shi, to ka tabbata dan wuta ne kai. Wata rana wani cikin sahabbai ina tsammani Umar bin Khattab ne ya taba zawwa ya ringa karanta injila a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ji fata ne yace ni ya zaka zo a yanzu ban tantai da kake da alqur'ani ka ringa karanta ka ringa karanta littafin da suka bace alhali sai sauye-sauye a ciki, shin alqur'ani bai wadace ka ba, shi alqur'ani ya gama duka dukkan abin da yake cikin at-taura da injila kashi 90 cikin 100 duka akwai a cikin alqur'ani mai girma, kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin duka abin da muhawara da aka shayi da su a cikin wannan littattafai. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka, shi an aiko shi ne zuwa ga duniya baki daya, duk wanda yake saman wani addini dole ya je addinin shi ya bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan magana wasu da suke cewa an aiko shi ne zuwa ga larabawa kadai, wannan magana ce babila, wannan magana ce la asla laha, tunda mun gani a tarihi mun ji a hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa ga manyan gariruwa wanda ba na musulunci ba, ya aika musu wanda ba na larabawa ba, ya aika musu wasika ta su zo su yi imani, ya aika masu Kisra, ya aika masu Kaisar, ya aika masu Najashi, ya aika masu Mukaukas da sa'irul mulukul atraf, dukkan sai ya aika musu wasika akan cewa aslim taslim, ka musulunta ka zauna cikin aminci, ka ki musulunta mai iske ka, manzon sallallahu alaihi wasallam haka ya tura musu. Kaga akwai nasaru a ciki, akwai Rumawa, ka duba suratul Rum, ai ba larabawa bane ba, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء فما زال صلى الله عليه وسلم بان الأربعة بني كأي آيونا القرآن سنبت بطر دهكا حديثي سنبت بطر دهكا دهكا كون ديكا ون شبها يا تي أي تند أن صدقوا القرآن دلارة تي منزول صلى الله عليه وسلم دلارة أكون سكي دوا دون شبوا سكي واسعة دهكا النبي sallallahu alaihi wasallam ba namu bane ba kai na laraba ne kai wannan shubuha an huce da ita kuma hadisi sun tabbata da cewa batta da asali a abin a cikin addini to he karatun mu ne wanda zamu tashi qauluhu wa innal qur'ana kalamullahi minhu bada bila kayfiyati qaulan wa anzalahu ala rasulihi wahyan وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر ko yace alimna wa aiqanna annahu khaliqul bashar wa la yushbihu annahu qawlu khaliqul bashar wa la yushbihu qawlul bashar na sai ma yake cewa wa innal qur'ana kalamullah kuma alqur'ani mai girma magana ce ta Allah وإن القرآن كلام القرآن مدير ما مجانا تتعلم أنا أقول تشبه هذا وصل كاو سكت وآية القرآن مدير ما بمجانا الله وجهه شيما على التاجي شيما على التاجي كما يندي سورة نجو هذا سكت آئر من الشبهة ثم لما سميكو قرد يند ذاتي سكوري وان الشبهة سدنه دا يكسن تيوه sun kawo ma mutane akida akida ingantacciya magana akan cewa ai magana kalai alqur'ani mai girma halitta ne ita ce ta kaddamar da Ahmad bin Hanbal ya sha a lokacin shi imam ahlus sunna wal jama'a kenan ahlus sunna Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal talibi ne ga imam Shafi'i talibi ne ga imam Malik haka nan talibi ne ga su Abi Hanifa to Ahmad bin Hanbal shine kamar karamin su a cikin wannan huda wannan bawon Allah fitina ta a lokacin shi fitina ta cewa ai alqur'ani mai girma halitta ne ta taso da taso a hannun wasu malamai ɗan bid'a sai wannan magana sarakai da shugabanni suka amshe ta duk wanda ya kuskure ya ce wannan magana ba haka ba ne alkur'ani ba halitta ba ne ba kashe shi suke yi haka sun kawo mutane suke ta'azantar da su wasu a kashe su wasu kuma aka rage gidan kansu wasu daga cikin malamai aka isko su aka ce musu yaya menene fatawakku akan alkur'ani halitta ne ko ba halitta ne ba sai suka ce a kawo alkur'ani aka kawo da aka ajiye to yana da gida haka sai dora hannun shi sama alqur'ani sai ce wannan halitta ne a ran shi menene wannan fata ta aka rike alqur'ani halitta ne me yasa ya haka dan ya tsira da ran shi ita ce ake ce ma tauriya kai magana da wata luga koko da wata kai amfani da wata kalma amma kalmar da kake nihi ta nisa ba ta kusa ba ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ما لبسوا غير ساعة كانت ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ما لبسوا غير ساعة قال أم ساعة بجابي أسكن آية نقو تولى ساعة توارد ساعة بمعنى سلبان لبنج ويوم تقوم الساعة تنانيه رانا تاشي كياما يبلس المجرمون ما لبسوا غير ساعة ba za su tsaya ba gwalgwadon lokaci guda ita kuma sa'a ta ana nuna lokaci amma sa'a ta farko ana nuna kiyamu sa'a kaga a qur'ani a harshen larabci akwai irin wannan salo na magana a kawo wata kalma ma'anarta ba ta kusa ba ake ni ma'anarta ne sa ake ni to shine wani malami shi kuma da ya dora hannun sa yace wannan ai wannan halitta ne shikenan sai suka bar shi da aka tambaye shi me take ni sai yace ina ne hatta ta aka yi alqur'ani ne ta yanzu shi Ahmad bin Hanbal da aka zo aka isko shi aka ce me to ya kai menene fatawarka akai sai ce wallahi ba zai dawo kan maganar shi alqur'ani magana ce ta Allah alqur'anu kalamullah aka kada aka raya ce yana nan ba aka kama shi aka rihi aka yace yana nan ne da ƙarshe sarkin garin ya ce a kai min shi capital aka dauki Ahmad bin Hanbal a saman jaki aka dora shi aka mai irin kwanti na laftu irin kawai a rubuta ciki haka a dora ka haka aka dora shi kan shi yana reto kuma tahiyya mai nisa ko ya sadu da ya dawo kan magana shi shi kuma a lokacin da shi kadai al'umma musulmi suke jira a lokacin nan mafi yawa jiran ake aji mai Ahmad bin Hanbal zai fada akan wannan matsala idan ya wadi ɗaliban shi suna nan azazzamne idan ya yarda cewa lalle alqur'ani halitta ne za su ɗauka su ta higayuwan su koyar da mutane su rubuta a littattafansu a ce fatawa ta ƙare Ahmad bin Hanbal shi ma yarda cewa alqur'ani halitta ne ya ce to shi kuma da ya wadi wannan wallahi gara ya rasu akwai wani mutum da ya gamu da shi a kan hanya ana ce min Jabir bin Amir da sun gamu ya ce ya Ahmad wannan azaba da za a maka ƙarshen ta dai a ce ka mutu to an maka azaba ba a maka azaba ba mutuwa za ka yi kada ka yarda ka koma wajen Allah da ya wurin al'umma gabaki ɗaya a wuyanka na sauya maganar Allah akan alqur'ani ka yi haƙuri ka jure Allah zai baka nasara akai kai kada al'umma take saurare in ka yarda ka dawo to ka tabbata al'umma ta take Amr bin Hanbal ya ce yana daga cikin abin da ya ƙara ƙarfafa shi wannan maganar Amr bin Hanbal an kamo hanya an shigo gari yayi addu'a yace ya Allah kada ka haɗa fuskata da wannan mutumin kada ka haɗa fuskata da wannan mutumin shi mai ke fada shi ya mutu ka siga yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin wannan mutumin cikin dare ne suka shiga asuba tana yi akwashi kukan mutuwa sarkin da ya rasu da asuba akwashi kukan mutuwa sarki ya mutu wanda zai aka yace a kai mai shi ya kare da Ahmad bin Hanbal su yi magana ta ƙarshe ko ya hallaka Ahmad bin Hanbal ko Ahmad bin Hanbal ya yi magana a kan cewa alqur'ani halitta ne Allah ba shi nasara kai tsaye wannan mutumin ya rasu wanda ya hau shi ma ya kira Ahmad bin Hanbal shi ma akan magana yake alqur'ani halitta ne Ahmad bin Hanbal ya ce wannan ba magana ba ce wannan magana kafirci sifa ce daga cikin siffofin Allah bayayuwa duniyar musulmi mutahiyyar da ita akan cewa siffa Allah halitta ce kamar ilimin Allah kudura ta Allah gani na Allah ji na Allah duka wannan kace halitta ne mu ne aka halitta da jinmu da ganinmu mu ne Allah ya halitta amma Allah marukin sarki shi ne mai halitta ba shi ba ake halitta ta yaya za a ce maganar Allah ce halitta ce alqur'ani ne yayi turmi akai bawan Allah nan haka Allah ba shi nasara har sai da Allah ka wani sarki kuma shi ma sarkin ahlus sunna yana tare da Ahmad bin Hanbal anan ya saki Ahmad bin Hanbal kuma ya tabbatar da maganar Ahmad bin Hanbal kuma akan da al'umma suka zamana suka wanzu har yanzu ma muka samu wannan aqida ta tabbata akan cewa lalle alqur'ani mai girma babu shubha babu wani magana alqur'ani mai girma sifa ce daga cikin siffofin Allah to kaga irin yakin da Ahmad bin Hanbal yayi akan wannan matsala to alqur'ani mai girma da Allah malaka cewa wa innal qur'ana kalamullah wannan akwai maganganu da yawa na wasu aqidu daban-daban to magana dai ta ahlus sunna wal jama'a ita ce wannan annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idha sha'a wa mata sha'a wa kaifa sha'a Allah madaukakin sarki bai gushe ba mai magana yana magana a lokacin da yaso in ya so ne magana a lokacin da yaso zai magana kuma ta hanyar da yaga dama zai magana tambaya akan wata yaya yake yin magana wannan ba saka ba aike ka ba kada kai tunanin irin yanda kake haka Allah yake bari tunanin kanka idan an siffata Allah da wata siffa bari kallon kanka tukun ka tana siffata Allah a'a ba haka yanzu misali idan aka ce Allah yana ji bari tuna irin jin da kake tukana ka tana ji irin jin Allah da kai haka nan ka mu hanya ta bar hanya kanka tana kanka kanka tana siffarka da ka tana siffar ka kamar da Allah da kanka kenan shi kuma Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samiu al-basir Allah ba wani abu da yake kama da shi babu wanda yake kama da shi kenan idan an ce ma siffar Allah kaza imani ake yi kuma ba a tambaya take ya ai shiru akan baki eh mun yarda tunda Allah ba mu labari mazu sallallahu alaihi wasallam ba mu labari wannan siffa ce ta Allah mun yi imani da haka bin ma tambaya siffa take kamar yadda Imam Malik yake cewa al istiwa ma'lum wal kayf majhul was su'al an bid'a wal iman bihi wajib da aka tambaye shi akan istiwa na Allah ai ana a Qur'ani an ce tum mastawa ala al-arsh Allah mu zarki ya daidaita sama da arsh wai ne suke tambaya kai fastawa yaya Allah daidaita wai so suke a ce musu irin yanda muke zama misali a saman kujera ko wani abu wai Allah ma haka yake daidaita sama da arsh haka suke so a ba su amsa Imam Malik yace musu to ku tsaya ku shi wannan tambayar kanta da kuke yi bid'a ce ba a tambaya imani ake yi kuma imanin wajibi wal kayfu majhul kayfiyya yaya ne Allah ne da sama al-arshi babu wanda ya sani wannan shi wannan ilimi ne da Allah kuma babu wanda ya san wannan ilimin sai Allah dan haka ba a tambaya akan yaya yake kuma kayfiyya ba a santa ba tambayar bid'a ce kuma imani da cewa Allah ne da sama al-arshi wannan kuma wajibi ne tunda ya faɗa cikin Al-Qur'ani mai girma kenan idan Allah siffarta kake to ta siffa kawai imani ake ba a tambaya take idan ka tambaya ka kama hanya ta barin hanya zaka shiga bid'a daga ka ci gaba akan haka shine sai yake cewa huwa yatakallamu bihi bi sautil misma wa anna naw'ul kalam wa anna naw'ul kalam qadimun wa in lam yakun as-sautul mu'ayyan qadiman wa hadha al-ma'thur an a'immatil hadith wa sunnah kuma Allah barki sarki yana magana ne magana kuma ana shi ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لوكتن دان موسى يزو سوا ga miqatin ubangiji sai ubangiji ya mishi magana kaga lokacin da Musa ya ce ma Allah madaukakin sarki ina so in gane ka ya Allah ina so in ganka sai Allah madaukakin sarki ya ce mishi lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني idan to idan kana so ka gani ka kalli wannan dutsen idan ya tsaya a inda yake to zaka gani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra musa saika Allah madaukakin sarki dai tajalli ga wannan dutsen kawai dutsen ga baki sai narki cima Musa a nan ya faɗi su ba to kaga Allah barka sarki anan magana yayi da annabi Musa magana yana mishi magana yana mishi akwai wani da ya isko wani malami sai yace me wannan ayat take cewa wa kallamallahu Musa takalima Allah barka sarki ya ma annabi Musa magana iyakan magana sai wani dan bid'a sai isko wani malamin Qur'ani sai yace mishi so muke ka karanta mana wannan aya kama sunan Allah fataha ai kaga ayata ce wa kallamallahu hu amma sunan Allah damma haka shi ko to shi sai yace so yake a karanta tunda malamin na Qur'ani idan ya karanta da haka nan yace za ai wata kira'a ce wanda ta zo daga manzala sallallahu alaihi wasallam da haka ana yake karanta haka wai ya karanta da fataha idan yace wa kallamallaha Musa ta kalima sai ma'anar ita sauya dalilin wannan fata sai ma'anar ta sauya ni zata koma ai annabi Musa ne ma Allah magana haka ma annabi zata koma idan kuma tazo akan wa kallama Allahu Musa ta kalima kenan Allah ne ma annabi Musa magana shi sai yake so a juya a maida da nasaba dan a dauki ma'ana akan cewa ai annabi Musa ne ma Allah magana sai yace to yanzu idan na dauki wannan da juya sai aka fahimci ma'anai akan annabi Musa ne ma Allah magana to yaya zani da ayat take cewa wa kallama Allahu Musa ai wa kallamahu rabbuhu ubangijin shi ya mishi magana ita wannan kidikiri ta hoto ta bayyana haka wa kallamahu rabbuhu ubangijin shi ya mishi magana to ya zan bambanta ya zan fasara ita wannan aya idan wancan mun yi wayo to ita wannan ya zan yi ta babu yadda zan yi daidai mu goge ta cikin bayyanuwa dan haka dole ka yi imani da cewa alqur'ani mai girma magana ce ta Allah kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta da siffa ta magana kamar yadda ya gabata yake cewa minhu bada kayfiyya bila kayfiyyati qawlan daga wajen Allah ya zo kuma ba tare da wani sanin yaya ba magana take ba tare da sanin yaya magana take idan ka ce zaktaka da hankalinka akan he ka sanya magana take ko kuma ka ringa nima ka ringa danganta magana da irin tamu magana ta Allah zaka fada cikin shubuha tunda me zaka ringa nima ta zaka ai mu muna magana ne da baki muke magana da baki muke magana haka zaka ringa cewa ko kenan he kai tsammanin ko ka ringa tunanin to ai Allah ma na da baki kenan ko shine tunanin ka to ita kuma wannan in kai ka dangana ma Allah abin da bai dangana ba kai idan Allah ya ce na magana ina ruwanka da yake magana kai imani kai shuru mana ban mance ba a cikin sura Fussilat yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay'in huwa khalaqakum awwal marra a ranar kiyama Allah mutum sarki zai sanya gabobin mutane su ringa magana hannunka za a sami magana to yayi hannu zai magana wajen mana idan ka ce can dole he ka san yaya za a yi yaya Allah yake magana to he kai bayani yanzu Allah ya ce hannu zai magana he kai bayani to ya hannu zai magana Allah ya ce kafa za ta yi magana sai kai bayani yanzu zai magana wannan abu ne wanda Allah bar ma kai sani kenan kawai kai imani ka futa hakanan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani dutse a garin Makka idan nazo hujja sallama yake mani dutse yake magana wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana cin abincin yana tasbihi ya zaka ce ya abincin yake tasbihi dole kai imani manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kenan ka ce dole ka san yaya kaza yake kanka zaka ba wahala kai imani ka huta shine zaman lafiya sai ya ce wa anzalahu ala rasulihi wahyi Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani mai girma zuwa ga manzanshi wahyan ta hanya ta wahayi shi wahayi da aka manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi kala uku ne kashi na wahayi akwai wahayi wanda ake sanya ma manzo a cikin zuciyar shi a sa mai abin a zuciyar shi shi kuma sai faɗe shi wani iri ne wannan shine misali irin hadisi ya zo Zala sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa Allah madaukakin sarki an sanya mishi a rai kamar an mishi wahayi kenan sanya mishi a rai akan cewa a sanar da bayin Allah cewa arzikin mutum ta ko ina ta kowace hanya arzikin mutum mai albarka zai iske shi yayi hakuri idan ya matsa akan cewa sai ya nemi arziki ta kowace hanya to ya sani arzikin wannan ba zai cin mishi ba, ba zai samu abin da yake nema ba yanda yake so kenan. Wannan hadisi yana mana magana akan nau'i na wahayi da Allah madaukakin sarki yake ma manzon shi. Kaga nan ta akai an dar same a zuciye shi. To wannan nau'i na wahayi shine aka gama da nau'i na mahulki. Annabawa suna mahulki. Hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon wahayi da aka fara mishi shine mahulki ar-ru'yatu salihah. Manzo sallallahu alaihi wasallam kahin Jibril ya zo si wannan gamuwa ta iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kahin Jibril ya zo, manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mahulki ya ringa yi wanda kawai washe gani kuma sai ya ga abin ya tabbata. Farkon abin da aka fara mishi kenan. Kuma mahulki ya tabbata a kissa ta Annabi Ibrahim alayhi salam, lokacin da ya aihe ɗan shi na farko Isma'il alayhi salam daga Hajara, matar shi kuma Sara ita ba ta taɓa samun ɗa ba, ita kuma Hajara kamar ita ce amarya da ta zo ma ita samu ɗa. Yanzu ita Hajara malamai suke cewa don a kare mata imaninta sai aka ɗauke ta aka yi Allah mai sarki ya sanya Annabi Ibrahim ya ɗauke ta ita da ɗanta a kai su garin Makka aka aje su inda aka yi ɗakin Allah. A lokacin ba komi, kawai a wurin inda aka yi ɗakin Allah a nan aka yi su aka aje su, babu ruwa sai kawai dutsen Safa da Marwa su kaɗai ke da ruwa aka aje su. Ta ce to ya za ka kamu wurin nan ka aje maka tahiyyarka da wa ka bar mu? Sai ce Allah ya ce in bar ku a nan. Sai to tunda Allah ya ce in bar ku a nan, ka bar mu a nan, to mu kuma mu ba wulaƙanta insha Allah. Annabi Ibrahim ya tafiye shi, da ya tafiye shi ya bar su a nan, a nan dai kissa ce doguwa suna rayuwa a nan. Wata rana Annabi Ibrahim ya dawo daga garin Filistin, ya dawo garin Makka, shi wai yana Filistin su kuma suna garin Makka, haka aka yi rayuwa. Ya dawo ya zo daga can ya zo wajen ɗan shi Isma'il alayhi salam. Kawai da ya zo gida aka yi sallama aka yi komai aka zauna, sai ya ja ɗan nashi suka huta irin wannan su kewaya bayan gari inda Mina take a yanzu. Har Mina suka zo, da suka zo nan bakin Mina a nan suka tsaya, sai ya ce ma ɗan shi abin da yake faruwa a can garin Filistin ina zaune, wai ina barci na yi mahulkin ina yankaka. Shi ko mahulkin Annabawa gaskiya ne? falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin. Sai ya ce ma dan shi inni ara fil manami na yi mahulki na gani a cikin barci na, anni adbahuka ina yankaka, fanzur madha tara ya kake gani. Shi ko mahulkin Annabawa wahayi, wahayi ne aka musu gaskiya. To Annabi Ibrahim ya gama da wata babbar jarabta, shi ai shugaba ne wanda shugaba ne wanda suka wada cikin jarabtoci daban-daban, shi Hawwa ta an dauke shi an nasa shi Ibrahim alayhi salam. Baban shi ce zai sa a kashe shi, zai sa a jihi shi haka ita sha, yace kuma yanzu gashi dan shi daya-daya kuma an ce ya kashe. Kawai dan da ya bude baki sai ya ce ya abatif almatu kuma ya baba kawai ka aikata abin da aka umarci ka da shi. Malamai suka ce abin da ya sa Annabi Ibrahim ya samu wannan biyayya ta ɗan shi, irin wannan biyayya babba ta yi biyayya da ta kai matsayin da zaka ce ma ɗan naka zo in yanka kai ce gani, wannan ba ƙaramin biyayya ba ce, ya same ta ne dalilin biyayya shi ga ma'aikin shi alhali ba ma musulmi ba ne. Qala arajibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. In baka fasa ba, inji baban shi kicciya, kai ne kake aibata allolin, in baka fasa ba la arjumannaka zan sa a jihe ka, wahjurni maliya ko in hunta ka daga garin. Qala salamun alayka, duk da wannan tayi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya baba. Sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiya, zan nemi Allah ya yi maka akan wannan abin da kake. Yazo na kiran shi ya abati limata abudu,
ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a. Ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. Haka yana da kiran baban shi da ladabi, kuma yace sai ya nuna ya roƙa min Allah ya yi mishi. To dalilin wannan biyayya da yi al-jaza'u min jinsi al-amal, idan kai zaka gani da yayi shi ma sai gani dan shi yace ma zo in yanka kai ce gani kawai aikata abinda aka ce kai. If al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin, zakka same ni daga cikin masu hakuri. Shi sai Allah yake cewa inna wajadna sabira ni'mal abdu innahu awwab, yace kawai kai babu tsari. Annabi Ibrahim ya kama wannan dan nashi Amina ya kwantar da shi zai yanka. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, lokacin da ya sallama ya dangana ya riye huskar ɗan shi ya kama zai yanka. Wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim, sai da Allah tabbatar da imani ya sallama yanka zai yiwa. Kawai sai a yi jikira aka ce an ya ibrahim, ya kai Ibrahim dakata. Qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin, hakika ga gaskatar da muhurkin da kai, kuma haka ne muke sakanta ma masu kyautatawa. Kai imani lalle an yarda kai imani. Wa fadainahu bi dhibhin azim, sai Allah ya bashi maimakon wannan dan nashi sai aka kame rago na musamman aka bashi, aka ce gashi wannan yanka akan bacin nashi. Wa tarakna alayhi fil akhirin, sai Allah ya ce salamun ala ibrahim, shi ne yake ce ma baban shi salamun alayka, shi yau kuma sai Allah ya ce mu salamun kai Ibrahim, kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka. Wata martaba ce, wata daraja ce mutum zai samu. Allah Maɗaukakin Sarki ya ringa ambaton shi ya ce mi salamun amincin Allah ya tabbata a gare ka, salamun ala Ibrahim, sai ya ce kadhalika najzi al-muhsinin, haka muke sakanta mu suke tattaba. Annabi Ibrahim in kana karanta kissar shi zaka san, zaka kai zaka samu dandan na imani a cikin irin imanin da Annabi Ibrahim yayi, kuma a cikin nasarar da ringa samu da ya ringa samu daban daban. To kaga wannan mahulki da nau'i ne na wahayi, wahayi ne Allah musu ya ce qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin, ka gaskatar da wannan mahulki, to haka muke sakanta ma masu kyautatawa. Wannan nau'i na farko kenan a nau'ikan na wahayi. Nau'i na biyu shi ne Allah Maɗaukakin Sarki ya ma annabin shi magana, shi ma nau'i ne na wahayi. Kaga Allah ta wa kallama Allah Musa takallima, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab, bai kasancewa ga wani dan adam, ga wani mutum an yukallimahu Allah, Allah mashi magana, illa wahyan, sai dai ta hanyar wahayi, aw min wara'i hijab, ko kuma ta bayan hijabi, ko kuma yakance tsakanin shi akwai hijabi. To daga cikin wa'inda Allah Maɗaukakin Sarki ya musu magana kai tsaye annabi Musa alayhi salam, wa kallamahu rabbuhu, Allah ya mashi magana. Wannan shi ne nau'i na biyu na wahayi. Haka nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisai daban-daban. Manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi Isra'i da Mi'raj, da suka tafi sama ta ɗaya shi da Jibril, suka je sama ta biyu, suka je ta uku, suka je ta huɗu, suka je ta biyar, suka je ta shidda, suka je ta bakwai, aka huce sama bakwai, sai da aka je inda Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'awa, iz yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaga al-basar wa ma taga, laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata thalithata al-ukhra. Lokacin da aka zo Sidratul Muntaha, anan Jibril ya koma ya ce nima baki na nan, manzala sallallahu alaihi wasallam kuma sauran sai ku manya kama hanya shi ta yi. Anan aka fallanta ne suke munajati da Ubangijin shi, anan kuma aka fallanta ne salloli da muke yi. Da farko aka fallanta ne da 50 da ya dawo da Annabi Musa ya ce mai a'a kuma a rage maka al'ummarka ba ta iya ba, ana ragewa har ta zama guda biyar kan wannan da muke. Haka yi tabbata a hadisi, shi ma ka gani Allah Maɗaukakin Sarki ya mishi magana, sai dai ganin Allah lokacin da ya tafi shi ne bai tabbata ba. Aisha radiyallahu anha an tambaye ta, shin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi Isra'i da Mi'raj shin ya ga Allah a can? Sai ta ce mutum ta tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce nurun anni arahu, haske kawai na gani. Aisha kuma daga baya ta tabbatar ta ce dukkan wanda ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah hakika ya yi kariya, tunda shi ya tabbatar ya ce haske ne gani. kenan almuhim dai Allahu alam yadda yazo a hadisin bai nuna ba cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kenan sai mu aiki da wannan aya take cewa aw min wara'i hijab zai mushi magana amma ya kasance bayan wani hijabi to dai manzon sallallahu alaihi wasallam amma menene ma dai wannan bai rage darajar shi sallallahu alaihi wasallam kuma da annabi adam ai shi ma ta akai wa talaqa adamu min rabbihi kalimatan fataba alayhi annabi adam shi ma ya samu wasu kalmomi daga wajen Allah min rabbihi aka ce sai malamai suka ce to shi ma an mishi magana sai mun samu dalilin da ya kore ba a mishi ba to kana zamu ce shi ma bai ci kenan mun samu annabawa guda uku wanda aka musu magana ba mu sani ba ko annabi ibrahim alayhi salam wannan magana da aka ce wanadainahu anya ibrahim muka kira shi muka ce ya kai annabi ibrahim dakata sani ba to anan Allah ne mishi magana ko kuma wani manzo ne daga cikin manzanni na Allah Allahu alam wannan shine kenan nau'i na biyu na wahayi nau'i na uku na wahayi wanda ake saukar da alqur'ani da shi shine nau'in da jibril yake zauwa da kanshi ko kuma jibril din yazo alaihi salam malaika jibril ya kasance ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam ayoyin da aka ce kawo shi a cikin suratul qiyama yake cewa me yake cewa suratul qiyama la tuharrik bihi lisanaka lita'jala inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana kaga anan shi da malaika jibril ne suke tattaunawa ta alqur'ani la tuharrik bihi lisanaka lita'jala kabar daga bakinka mun a lokacin da ake saukan maka ka rinka kankawa kai ma ka samu ka rike a inna alaina jam'ahu wa qur'ana ajiye hankalinka kawai manzo sallallahu alaihi wasallam bai so wani 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 abu ya kurce mishi jibril idan yana karantawa shi ma sai ya rinka bibitawa kuma ya rinka karantawa ka gaugawa sai aka ce mai ba sai kai wannan ba za ka rike inna alaina jam'ahu wa qur'ana gamashin mu baka shi yace wannan kuma aikin mu ne kenan ka ajiye hankalinka alqur'ani yana zuciyarka ya rasulullah ya zuciyarka to kaga malaika jibril yake zauwa sai su rinka abin to a lokacin da malaika jibril yake zauwa da irin wancan nau'i na mari da muka yi magana yadda ake sanya mai a ranshi duka wa'innan nau'ika ne wanda suke ba shi wahala saboda malaika jibril din zai zo ai al'umma ba gani ba take shine tsakanin shi da shine suke gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril sun taba gamuwa ya gan shi a siffar shi da Allah halice shi fuffuken shi guda kagab ko ina duniya ya rita ko ina duniya ya rita ai malaika jibril a cikin qur'ani Allah mai sarki ya yi shi akan haka innahu laqawlu rasulin karim zai kubbata inda da harshe muke muta'in amma ne innahu laqawlu rasulin karim zai kubbata inda da harshe muke shi a wajen al'arshi yake ta aiki kenan yace muta'in thumma amin me da'a ana mushi da'a mala'ikai gabaki dai biya suke mashi bare shine shugaban su thumma amin kuma Allah mun sarki yace kuma amine ne amantacce wani asari yake cewa mala'ika jibril kamar bai inganta ba dai amma dai ana faɗin shaka cikin isra'iliya yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai yarda da matsayin shi ba kamar da yana jin tsoro da akan matsayin shi wajen Allah sai da wannan ayat ta ce muta'in samma amin da Allah ya yarda cewa lalle shi kinnan amintacce ne sai a nan ne hankalin shi ya kwanta akan cewa lalle a shi cikin aminci yake a sha Allah shi ba zai kasance ba to shi ya yi kowa sanin Allah tunda ya ga azaban Allah ya ga ikon Allah ya ga girman Allah shi ya yi kowa sanin wannan a cikin bayan Allah kenan shi ya yi kowa tsoro akan kama Allah to da Allah sai ko na aya sai ji sauki sauki a ranshi kaga kun nazala ruhul qudus min rabbika bil haqq haka nan ayoyi sun zo daban-daban akan wannan matsala to wannan sune nau'ika daban-daban kenan na wahayi sai yake cewa wasaddaqahul mu'minuna ko mu'minai sun gaskanta ala dalika haqqan sun gaskantar da haka akan cewa alqur'ani mai girma magana ce da Allah kuma ba a tambayar kaifiya yaya Allah yake magana, kuma har lau an sauko shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanya ta wahayi, kuma mummune sun gaskatar da haka kuma sun yarda. Wa aykanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa, kuma suna da yaqini akan cewa lalle alqur'ani mai girma maganar Allah ce a haqiqa. Laysa bi makhluqin, ba halitta bane ka kalamul bariyya kamar yadda magana ta bayi take halitta. Faman sami'a, dukkan wanda yaji alqur'ani mai girma, fa za'ama annahu kalamul bashar, sai tsammanin cewa magana ce ta wani daga cikin bayin Allah. Faqad kafara haqiqa, kafarta duk wanda yace aya kaza ta qur'ani magana ce ta wani, ko magana ce ta annabi ba ta Allah bace, ko magana ce ta malaika jibril ba ta Allah bace, to wannan kafirci. Dole ka yarda alqur'ani mai girma magana ce ta Allah. Shi yasa malumai da aka tambaye su akan rantsuwa da alqur'ani suka ce alqur'ani mai girma sifa ce daga siffofin Allah, kenan dan karanci da alqur'ani ba a ce ka mutun ya laifi, ba laifi bane rantsuwa da alqur'ani mai girma, ba laifi bane. Sai dai mutane suka sauya abin ya dauki wata ma'ana daban. Idan kai rantsuwa da Allah kana ji kamar Allah biya kama ka, amma kai rantsuwa da alqur'ani sai wani abu ya same ka. Shi kuma alqur'ani sifa ce daga siffofin Allah, to wannan abin ya dan kawo musu abin nan shubha sosai akan wannan. Na'am. Wa alaikum salam. Shi ne aka gani mutane sun sabka daga saman yadda karantarwa take ta asali, sai ka tantance bisa tsoron Allah kamar yadda suke tsoron alqur'ani. Sai suka dauki alqur'ani wani abu ne daban daga Allah madaukakin sarki, kamar sun dauke shi wani abu ne daban daga Allah madaukakin sarki, kamar wani abu ne aka ajiye kawai daga kayan suwa da shi, in baka in kariya ce ko wani abu zai faɗo maka ko wani abu zai same ka. Shi kuma sifa ta daga cikin siffofin Allah, yanda ake rantsuwa da Allah madaukakin sarki kenan, duk abin da zai same ka kan sai da qur'ani, haka nan karin sai da Allah, in dai a san kariya ne haka zai same ka. Barantana in ya kasance yaminul gamus ne, yaminul gamus shi ne rantsuwa akan kariya. Yaminul gamus, rantsuwa akan kariya. Me yin rantsuwa akan kariya zancen da ba haka ba, ka san kariya ce kuma ka zo kai rantsuwa akan zunubin da ke da kai a wannan, wallahi inda a ce zai bayyana a gare ka da za ka yi mamaki. Shi ko azumi uku kai bai biya ta, bai kare wannan rantsuwa. Rantsuwa wadda ake cewa kamar da azumi uku, rantsuwa ce ta abu kaza. Misali ka ce na rantsu da Allah wanda ƙara zuwa wajen wani, misali wannan rantsuwa, wannan abin da zaka aikata yanki zumunci ne zaka yi, to don haka sai ka mata kafara in so ka koma ka dinga abu kenan. Kai azumi ko ka ciyar sai ka koma ka dinga zumuncin ka. Amma misali cikin hira ka ce wallahi kaza kaza kaza, irin wannan cikin magana ba wanda kai itikaki ba, kawai cikin hira da muka saba yin rantsuwa haka cikin magana, ita wannan ba daukar ta rantsuwa ma da ake mata kafara. Ina ce Allah ke cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum, Allah bai kama ku da lagau cikin rantsuwa na zanku. Irin rantsuwa da muka saba cikin zance da muke yi, ba wanda muke itikadin cewa kaza alhali abin ba gaskiya bane kai rantsuwa akai, to wannan in kai shine yaminul gamus. Ita ka azumi ko a ciyarwa batta ma goge ta, sai a kiyaye. Sai Allah ke cewa wa qad dhammahu Allahu wa ahabahu wa awadahu bi saqar, dukkan wanda yake cewa alqur'ani mai girma halitta ce, to Allah madaukakin sarki ya zargi masu irin wannan, kuma ya mai alkawari zai sanya shi cikin wuta, wutan ma ta sakar, a lokacin da Allah yake cewa in haza illa qaulul bashar sa usulihi saqar, masu cewa in haza illa qaulul bashar, ai ina ga Walid bin Mughira shine ko shine na. Thumma fakkara wa qaddara thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbar wa istakbar wa qala in hadha illa sihrun yu'sar in hadha illa qawlul bashar sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar narun wa ma adraka ma saqar
لا تبكي ولا تزعل لواحة للبشر عليها 19 تونن إذا تسقر كاجي ولبن مجيرة في القرآن يجي daje da yasa wannan alqur'ani mai girma wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai zo fa da sai ce masa kai wannan alqur'ani da kuke ciya wani bokanci ne waka ce sihiri ne yace masa wannan magana ta kun san ku da kanku kun san cewa ba gaskiya bane yace wallahi ku nemo dai wani abu da amma magana kuke wadi ba gaskiya bane wannan alqur'ani ba tsahi bane ba bokanci bane ba ƙarya bace ba ku je ku nemo dai wani abu kawai da shi Abu Jahal yana zauwa sai ka ga ya mushi Abu Jahal akwai tashin hankali ba mai kudin garin nan yana nima musulunta wani ne kudin Khalid bin baban sa Khalid bin Walid wani ibn Mughira mana ya zo ya ce alqur'ani ba bokanci bane ya ce ba tsahi bane ya ce ba waka bace shi kuma jama'a ke da kai a bayan shi da ma'aikata da wani ne ka guda na fitin ne jama'a wannan ba in yi musulunta akwai matsala sai tashi sai iske shi da iske shi ya zo ya tafi gidan shi yana zaune Abu Jahal sai juya kai kuma kallon shi sai ce wai lahiya ka juya kai baka kallo na sai yake ce masa a yanzu naji a gari ana yi da kai ana cewa zaka musulunta saboda ka kare dukiyarka saboda kaza saboda kaza sai ce me kai yanzu kana ga su suna da wani abu da suka musulunta suna da wani abu da zan samu a wajen su ko suna da wani ƙarfi da zan nemi kariya a wajen su yace to haka dai ake wani abu sai ce tashi mu tafi suka zo wajen fadar da yi wannan magana ai isko su yace musu ku kuke cewa kaza da kaza suka ce suka yi shiru yace musu ai kun san na san tsayi suka ce ku a wurin ku wannan tsayi ne ai kowa san hukuncin ƙarya tsakaninmu tsayi ne wannan abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi suka ce gaskiya ba tsayi bokanci ne suka ce ai kun san mun san waka waka ce wannan suka ce ya suka ce to kai menene faɗi mu kai ba mu amsa to shine sai shi kun mafakkara wa kaddar sai fara tunani ya tsatsa abubuwa ya rasa bizici an mido mishi magana kuma nazar kuma adbara wa stakbar ya duba ya ja baya kawai sai shi dan ya zo ya lulube shi girman kai kwashe shi fa qala in haza illa sihr wannan kawai rabo ne bai komai ya yarda cewa gaskiya ne kawai hede can aka ce ka wannan abin tsagi ne mai tasiri yana neman tasiri a kai na sai ce in haza illa qawlul bashar anan ne wannan aya da makaranta a cikin tattaki sai ce ka wannan kawai magana ce ta wani to shi ne sai Allah ya ce sa usulihi saqa dalilin wannan magana ta shi ya shirya zai za a sanya shi cikin wuta mai suna saqar amma adraka ma saqar sai ce alimna wa aiqanna annahu qawlu khaliqul bashar mu kuma aqidan mu mun sani ko mun yaqini mun yi imani mun yarda alqur'ani mai girma magana ce ta wanda ya halicci bashar to wanda ya halicci mutum to wanda ya halicci aljani to wanda ya halicci duniya baki ɗaya da abin da ke cikin ta wala yushbihu qawlul bashar kuma alqur'ani mai girma bayya kama da magana ta wani dan adam bayya kama da magana ta adam dan haka aqida ta ahlus sunna wal jamaa alqur'ani mai girma magana Allah ce kuma ba a tambaye yaya yake magana ba a magana ya take ita magana kawai magana Allah ce kai shiru ka tsaya anan cewa kuma ya san kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi kuma mu yi imani da haka mu yi imani da cewa ba halitta bane ba alqur'ani mai girma sifati da cikin sifofi na Allah madaukakin sarki bayya kama da magana ta wani daga cikin halittun shi dan za mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka wada dai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh